to talk about peace, progress, and food security in Africa.
Wakilar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, Ambassador Linda Thomas Greenfield, ta yi kira ga Russia da ta daina dorawa wasu alhakin hare-hare na gaira ba dalili da take kaiwa kasar Ukraine, inda ta bukaci kasar Russia da ta dakatar da yaki tsakaninta da Ukraine, ta kuma fara bayar da gudunmuwar samar da abinci a duniya. Jakadiyar Greenfield ta bayyana hakan ne a lokacin da ta kawo ziyara a arewa maso gabashin kasar Ghana, an bangare na ziyarar Rangadi da tai a kasashen Ghana da Uganda. Ziyarar Jakadiyar dai ya kasance domin tattaunawa kan yadda rikici tsakanin Russia da Ukraine ya shafi karin martabar abinci a duniya da kuma ganawa da wasu manoma domin sauraron kalubale da suke fuskanta. Samun jari babban matsala ne a fadarsa, dan haka ne hukumar ta USAID ta sanar da bayar da kudade masu yawa domin tallafawa manoma ta hanyar taimaka musu wajen magance kalubale da suke fuskanta. Ta kara da cewa Ghana na da albarkatu da take bukata domin inganta samar da abinci. Wasu mata ɗan kasuwa a Ghana suka bayyana cewa bana suna huskantar karancin abinci saboda maiwa na Najeriya ya shigo kasuwa na Ghana kadan aka samu.
Duna na lawo sai kada da ba shigo da kaya ba kaya wai ruwa ya bata maiwa da ya shigo amma yan Najeriya suka
maiwa
yan Najeriya amma Ghana da maiwa mu bai ba
maiwan har na Najeriya ka kawo shekaran nan ba samu na Ghana ba
na Ghana da bai ba na Najeriya da su suke kawowa tuniki ba sai shafin gawo gawon mu kawo to last 2 weeks kin da shi wan mas ko da ku gure bai kare ba abin yayi tsaran da yana da sauki ne mishi yasi
sunana Maimuna to gawo tunda muke sai kayan gaba mu taba sai guja 21 million ba wace ba mu taba sai shi 20 million ba amma shekaran ga mun sai saboda shi shekaran ga kayan yayi tsara kwa
wurin ciniki fa yayi ka kasa
ba ciniki ka don tunda safin wani biyu muka fito ma baka sai da komi she ka wuce gida don kaya yayi tsara saboda shi da ana karba kotaku 20 yanzu 50 Ghana ake karba kin gane kaya shekaran ga kaya ya tsara masara kotaku da masara kotaku 1 million yau masara kotaku 6.5.
Malam Jafar Dankobiya, mataimakin daraitan binciken yanayi da kare matsabar abinci ya ce, kamata gwamnati ya bullo da wasu sabbin tsari wajen harkokin noma, hakan zai taimaka a rage samun karancin abinci a Ghana da kasashen Afirka.
To kalubalen da ke fuskantar mu yau shine manoman mu ba su iya su shuka su samu abincin da zai iya ciyar da mu balle har mu ce zamu sayar ma wasu waje. Shi yasa in mun duba sai mu ga shinkafa sama da kashi 50 da muke amfani da shi Ghana, kasashen Turai ke fitowa yana zuwa Ghana. Har ila yau ya kai abinda bai kamanci a ce ma mun kawo shi cikin Ghana ba ana zuwa da shi. Kamar rogo, kamar masara, kamar maiwa da sauransu. Shi yasa in mun iya mun sake duba yanda shukin mu zai zamu sake shi ya a taimake mu.
Ya kara da cewa gwamnati ya taimaka wa manoma da jari da kayan aiki, sannan kuma ya bullo da wani sabon hanyar da za a dinga amfani da su a daina dogaro da ruwan sama.
Shine farko gwamnati ya taimaki manoma da kayan aiki, shine tractors, harvesters, planters da sauransu. Sannan yau manomi bai iya samu jari saboda kudin da ake karawa kai bai iya biya. Shi yasa gwamnati ya duba ya iya taimake shi ya bashi jarin da zai iya yana biya kadan kadan ba tare da an kara mai kudi da yawa ba. Sannan na uku gwamnati ya duba wannan jingina da muke yi na hadari, in ba ai hadari ba bincin mu duka sai ya bata. To ya kamanci mu duba mu sake shi.
Wakilar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Thomas Greenfield ta ce gwamnatin Amurka yana taimakawa manoma da dala miliyan 2.5 ta hanyar USAID a duniya. Hawa Abdulkarim Yankwaniya, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.